one who wants the grace of Bhairavi, neither have to live in concern or fear of life or death or failure. All that human being considers as well-being will be his, if only he wants the grace of Bhairavi.
Da 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 da